kamar yadda ma rahotanni da kuma shaidun gani da yadda suka tabbatar wannan sabon rikici ya barke ne a mararaban ba isa da yankin garman hukumar Donga da ke kudancin jihar wanda koyi kaunin suna wajen tashi-tashi hankula bayanai dai na mako cewa rikicin ya taso ne biyo bayan wani yunkurin sake gina wani kotu da ke daura da wani masallaci inda bangarori biyu na kabilun yankin wato Buban da kuma Beyen kowa ke ci a bangarensa ne da aka koyi ja tashin hankalin inda ma har aka samu asarar rayuka biyu wani mazaunin yankin da bai so a bayyana sunansa ba ya bayyane da lamarin ya auku da kuma halin ma da ake ciki a yanzu
mararaban ba isa amma tana yankin karamar hukumar Dongani yanda rikiman ya faru akan wannan kotu din batun gina kotu din to she su ɗan kabilan Buban suka ce ba isa a gina kotu din a gurin ba to shi ɗan kabilan Beni kuma wato kabilan sanata Emmanuel Bata suka ce lalle shi an gina kotu to she rikima ya taso da kai ga aka fitar da makamai aka da gurbe bayan abin ya lafa sojoji suka zo daga ta suka lafar da abin sai abin kuma bayan tafiyar sojojin abin ya sake tashiwa kuma aka sake nan dai aka sake hargabe da sauransu.
Kamar yanzu haka akwai jami'an tsaro a wajen?
Eh yanzu akwai jami'an tsaro a wajen.
An samu asarar rayuka?
An samu asarar rayuka amma yanzu wayanda na gani kenan da kuma wayanda suka ji raunuka. Amma yanzu an ce cikin wayanda suka ji raunukan wani din shi ɗaya daga cikinsu ma ya samu cikawa. To ya kama asarar rayuka biyu kenan.
Kawai yanzu dai. Duka kanji daga bakin dan majalisar dattawa da ke wakilta yankin Sinita Emmanuel Bacha wanda ko aka ce shine ma ke son gina kotu abun fa ya ci tura domin ko na ta buga wayarsa amma ko ba dauka ba haka nan ma kuma babu amsa sabon katta kwanan da na aike masa to sai dai kuma kakakin runa yan sannan jihar Taraban David Misal wanda ko ya tabbatar da faruwar lamarin yace an kula fa sun kwanta kuma a cewarsa ko sun tube babu wanda ya a wannan tashin hankalin
abu ne wanda dai ya faru tsakanin mutane biyu wanda suka so basu fahimci juna ba amma ina nake gaya maka ba wai abin ya taburbure ko kuma ya kai wani matsayi wanda ya lalace ba da cike da ɗaya babu jin ciwo babu kone-kone babu kuma rasa rai a ciki.
Akwai wanda aka kama dangane da wannan lamarin?
Har yanzu dai tukuna muna kan bincike ba mu da wani bayanai na wanda aka kama.
Shi da wannan rikici na mako zuwa ne yayin da aka samu wani tashin hankali a tsakanin manoma da makiyaya a yankin Lau da ke arewacin jihar Taraban inda nan ma aka samu asarar rayuka biyu. Game da kakakin runa yan sannan jihar ya tabbatar.
Wani ga an tura patrolci wajen kai kuma joint task force sannan kuma shi kodin hawa police ya kira shugabannin wannan wurin su tabbatar da cewa ba abin da ya faru.
Su bayanin sun ce an sama asarar rayuka kamar mutane bakwai a wajen wani ɗan hatsari na manoma da makiyaya a wajen me gaskiya batun?
A'a mun tabbatar da asarar rayuka mutum biyu a wannan wurin tun daga faruwar cuta zuwa wannan wuri a kowane gefe an samu asarar rai.
Kakakin runa yan sannan jihar Taraba kenan David Misal wanda kuma kawo yanzu tuni shi a gabanin al'umma suka so malaluban gano bakin zaren magani tashi-tashi hankulan da ke faruwa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.